ba do dum dum ba de ba do dum dum de ba do dum dum ba de ba do dum dum de ba do dum dum ba de ba do dum dum de ba do dum dum dum. I'll sing to the sun in the sky. I'll sing till the sun rises high. Carnival time is here, magical time of year. And as the time draws near, dreams lift my heart. I'll sing while they play the guitar. I'll cling to this dream from afar. Will true love come my way on this carnival day, or will love stay in my heart? I'll sing to the sun in the sky. I'll sing till the sun rises high. Carnival time is here, magical time of year. And as the time draws near, dreams lift my heart. I'll sing while they play the guitar. I'll cling to this dream from afar. Will true love come my way on this carnival day, or will love stay in my heart? Will true love come my way on this carnival day, or will I be along with my dreams? Da do da, ba do da, ba ba da da, da do da, da do da, da do da, ba do da da, ba 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 da do da, cha ba da da, da do da, da 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 da. Da 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 da